titinan mouse gata da gardi ka sha ka ji dadi har kai santi idan ka sha ta gaji ka da karfi ba ta da suga gata da zagi idan ka ganta ka fara marmari sha ta abinci sha ta da kwallo sha ta a kitchen da lokacin kallo ba ni kanka na ban san abarba ba na san kanka na mara nuna yanko min kadan na dan 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 na ah kanka na raita luna
kingani kina so sata hoda sauri sauri kingani kina so sata hoda sauri sauri
ki bani kankana bani san dogon magana bani san zancen ayaba dan ina da daya kasa so give me the